الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 11 ga watan Safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 21 ga watan 10 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau wato muna da tambaya daya dan uwa ke cewa menene hukuncin tsaya ma gawa idan za ta wuce tsaya ma gawa idan za ta wuce ga wanda ke zaune ko kuma tsayawa ga wanda ke cikin tafiya har ta gitta shi wannan wajibi ne a farkon musulunci wanda dalilai sun wuce a lissafa na daga cikinsu hadisin da ke cikin sahihul bukhari wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna zaune aka zo za a wuce da wata gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tsaya jama'ar da ke tare da shi na sahabbai sai suka ki tashi sai manzo Allah ya ce me yasa kowa ki tashi suka ce ya rasulullahi gawar bai hude ce ba sai manzo Allah ya ce alaysat nafsan gawar bai hude ba rai bace ba wanda wannan dalili yana tabbatar da cewa a farkon musulunci gawa in za a wuce da ita to dole ne a tashi a tsaya sawa'an gawa ce ta musulmi ko ta arni wanda kuma akwai dalilan da suka zo umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytumul janaza faqumu aw kama qala to amma daga karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daina tsaya ma gawa akwai dalilai waɗanda sun wuce a lissafa wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya zo da waɗannan hadisai a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz waɗanda suke tabbatar da wannan hukunci na tsaya ma gawa hukunci ne wanda yake shafe ya zo da dalilan da suka shafe wannan hukunci amma tare da cewa wasu daga cikin malamai har yau sun tafi akan cewa wannan hukunci yana nan tana iya yiwuwa waɗannan hadisai ba su cin musu ba ko kuma sun cin musu amma hadisan ba su inganta ba abinsu amma a takaice waɗannan hadisai suna tabbatar da cewa hukuncin tsaya ma gawa idan za ta wuce ga wanda ke zaune ko wanda ke cikin tafiya cewa ya tsaya har ta gitta shi to wannan an shafe shi wanda akwai tsayuwa ta biyu wanda ita ma an shafe ta ga wanda ya yi riga malam masallaci ya riga yi gawa zuwa makabarta a farkon musulunci shi ma baya halatta ya zauna dole zai ci gaba da tsayuwa har sai an iso da gawa an ajiye ta akan ƙasa wannan a farkon musulunci haka ne. Duk wanda ya riga ya gawa zuwa makabarta to bai halatta ya zauna sai an iso da gawar an anshi. Shine yake cewa la tajlisu hatta tuba hatta tuba aljanayiz. Azan Allah yace kada ku zauna har sai an kawo gawa an aje. Wata rana sai wani bayahudi yake fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaga manzon Allah ya tsaya bai zauna ba, sai yace ai mu ma haka muke, mu ma a karantarwar mu ba ma zama sai gawa ta isu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan lokaci manzon Allah sai ya zauna, sai yace ku saba musu. Daga ran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koma tsayawa ba, idan ya riga yi gawa zuwa makabarta manzon Allah yakan zauna kafin ta isa, wanda wannan yana tabbatar da wannan hukunci shi ma an shafe shi. Sai tsayuwa ta uku domin cikar fa'ida, ita kuma wannan sunna ce tsayawa domin yi ma mamaci addu'a bayan gama binne shi. Wannan ita sunna ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda yake fada, yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafni almayyit waqafa ala qabrihi wa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu taslima fa innahu al'ana yus'al. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun gama binne mamaci, shi wato Usman yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama binne mamaci waqafa ala qabrihi, manzon Allah yakan tsaya akan kabarin, wa qala astaghfiru li akhikum, yakan fada ga waɗanda suka halarci wannan jana'iza, manzon Allah sai ya ce da su istaghfiru li akhikum, ku roƙa ma dan uwanku gafara, wa sallu lahu taslima, ku roƙa masa samun bada amsa wanda take datatta, fa innahu al'ana yus'al, domin a yanzu manzon Allah ya ce za a yi masa tambaya. Istaghfiru li akhikum, manzon Allah yace ku roƙa ma dan uwanku gafara, wa sallu lahu taslima, ku roƙa masa samun bada amsa mai dacewa, fa innahu al'ana yus'al, domin a yanzu za a yi masa tambaya. Wannan hadisi yana tabbatar da cewa addu'a da ake ma mamaci bayan gama binne shi tsayuwa domin yi masa wannan addu'a sunna ne. Allahumma sai dai in akwai wata darura wadda za ta hana ka tsayuwa, to ba laifi kana iya tsugunnawa ko ka zauna. Ga mutumin da yake da wata illa rashin lafiya baya iya tsayuwa, to wannan yakan iya zama. Amma matukar kana da ikon da za ka tsaya ka yi wannan addu'a a zaune, ka saba ma sunna. An gane ko? Tsayawar domin yin wannan addu'a shine sunna. Haka domin cikar fa'ida ga wanda ya ziyarci makabarta, in zai ma mamata addu'a ko wani mamaci addu'a da ya ziyarta, to shi ma sunna ne in zai yi wannan addu'a ya yi ta a tsaye ba a tsugunna ba. Kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim, Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito mana a cikin daren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo masa sakon cewa ya je makabarta ta Baqi'a ya ziyarce su ya roƙa musu gafara ta Ubangijinsu. Aisha ta tashi ta yi duku-duku ta bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ta ga ina zaya. Manzon Allah da ya je, lokacin da ya shiga makabartar ta ce sai na ji ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adu gadan mu'ajjalu wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Ta ce sai na ga manzon Allah ya tsaya tsayuwa wadda take mai tsawo, ya daga hannuwansa sai addu'a yake, sai fada yake, yana cewa Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqan, Allahumma ghafir li ahli baqi'il gharqan. Manzon Allah yayi ta wannan addu'a, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta Baqi'a. Tace ya dan sauke hannun hallu ya daga ya jima yana wannan addu'a, sai da yasu ya daga hannun shi ya jima yana yi, sannan ya sauke gaba ɗayan wannan addu'a. Tace manzon Allah a tsaye, to kaga wannan yana nuna mana idan mutum ya ziyarci makabarta zai yi addu'a to yin wannan addu'a a tsaye shine sunna tsugunnawa wannan sabanin sunna ne sai inda larura kuma sanin hanya ya fi sauko ga abinda manzon Allah ya yi shine cewa ya Allah ka gafarta ma ma'abuta wannan makabarta ta baki'a ba kul huwallahu sha ɗaya karanta ko sha biyu ko kuma tabaraka da yasin da sauransu Allah ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira haka a hadisin Usman cewa idan ya gama gunne mamaci manzon Allah yakan tsaya akan kabarin sai ya faɗa ga jama'a ku roƙa ma dan uwanku gafara ku roƙa masa samu ba da amsa mai dacewa domin a yanzu za a yi masa tambaya kaga kenan yaya addu'ar take inda larabci zaka yi shine zaka ce Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu haka zaka yi ta maimaitawa in ku da yaren Hausa zaka yi misali domin ita addu'a da duk yaren da ka iya da shi zaka yi an gane ko in ka iya larabci larabci shine fiyayyen halshi wanda babu wani harshe sama da shi domin halshi ne wanda alqur'ani ya sauka da shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin dan haka in har kana son a gane cewa kai wayeye ne a matsayinka na musulmi in za ka ringa zance ka yi da larabci wannan turanci kauyanci ne mai dashi gefe ka aji an gane ku ba ka da abinda za ka yi alfahari da shi sama da wannan alqur'ani duk wata wayewa tana karkashin karantarwa alqur'ani kenan in ka iya larabci to da larabci ya dace ka yi wannan addu'a Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu amma in baka iya ba to duk yaran da ka iya da shi za ka yi addu'a misali inda Hausa za ka yi wannan addu'a iya abinda za ka faɗa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa haka za ka yi ta maimaitawa to don haka dai a takaice kenan wannan tsaya ma gawa in za ta wuce ko kuma ga wanda yake zaune ko kuma tsayawa har ta gitta mutum wannan hukunci ne wanda yake shahihi karin bayani kenan a koma cikin ahkamul janaiz wa bid'uha na Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul fada'il kuma mun zo karshen baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na fadula wadda wato na sahu kuma da wajabcin daidaita sahu wanda bayani ya gabata sahu wanda yake na farko yana da kima yana da martaba abun Allah subhanahu wa ta'ala ya fi sahu na biyu ya fi na uku ya fi na hudu har izuwa ƙarshe kamar yanda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda malam ya zo da shi a farkon baban hadisin da manzon Allah yake cewa da a ce jama'a sun san irin ladan da ake samu game da kiran sallah da sahu na farko a ce ba za su samu ba sai sun yi ƙuri'a tsakankaninsu manzon Allah ya ce wallahi da sun yi ƙuri'a wanda sunan shi ya fito ya dace da wannan wato sahu wanda yake na farko shine muka yi misali kamar ku goma kun shigo masallaci a lokaci guda ya zamanto sahu na farko iya abinda zai ɗauka baya wuce mutum bakwai zuwa takwas to anan tsari wanda yake na shari'a ba ku koyi ba za ku ringa yi kuna turayya da juna a wannan ba a san mu da shi ba hanyar da shari'a ta nuna mana sai a zo a yi ƙuri'a a rubuta sunaye a saka a cikin hula ko cikin wata tasa a walwala kowa ya ɗauko wanda ya ɗauko kenan tsayawa a sahu to wannan ya dace da shi misali in ku goma ne sai a samu takarda goma sahun kaddar cewa mutum takwas zai ɗauka sai a samu takarda goma takarda takwas kowace sai a rubuta as-safful awwal as-safful awwal sahu na farko su kuma takardu biyu sai a bar su ruhi ba tare da an rubuta komai sai a dukunkune su a saka su cikin hula a walwala a ce wani zo dauko idan ka dauko wanda a jikinta an rubuta as-safful awwal kenan ka dace da sahu na farko haka kenan za a bi wanda ya dauko takarda ba komai kenan sai a ce to ya ja da baya Allah bai sa jarban shi a ciki shine ake kira da ƙuri'a to shine yace da a ce ba za su da a ce jama'a sun san irin ladan da ake samu game da kiran sallah da sahu na farko a ce ba za su samu ba sai an yi ƙuri'a manzon Allah yace da sun yi ƙuri'a saboda abu ne wanda yake mai fadala ta gaske kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala da mala'ikunsa suna salati ga sahu na farko ma'ana jama'ar da suka tsaya a sahu na farko Allah da mala'ikunsa suna yi musu salati salatin Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa shine Allah ya jinjina masa a cikin jama'a madaukakiyar jama'a jama'a ta mala'iku Allah ya yabi bawansa kamar yadda Abu Aliya asarkin yana cikin sahihul bukhari yake cewa salatul lahi sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la salatin Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ya yabi bawansa a cikin jama'a madaukakiyar jama'a wato ita ce jama'a ta mala'iku salatin mala'iku ko shine roƙa ma bawa gafara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shine salatin mala'iku su ringa addu'a suna roƙa ma bawa gafara ta ubangijinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahummarhamhu اللهم اغفر له اللهم تب عليه manzo Allah yace mala'ikun Allah suna salati ga dayanku matukar yana gunsa a zauni inda yayi sallah mutumin da ya gama sallah aka gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa yana ambatan Allah to mala'iku ba za su gushe ba suna yi masa addu'a yaya addu'ar take manzo Allah yace yaquluna allahummarham suna cewa ya Allah ka ji kansa Allahumma gafir lahu ya Allah ka gafarta masa Allahumma tub alaihi ya Allah ka karbi tubansa addu'ar da suke dan haka wannan yake bangin wannan jama'ar da suka tsaya a sahu na farko to Allah da mala'ikunsa suna yi musu salati kaga wannan yana nuna mana fadala ta sahu na farko to haka malam ya biyo baya da dalilai waɗanda suke tabbatar da wajibcin daidaita sahu dole ne a daidaita sahu rashin daidaita sahu yana janyo ma jama'a wata uquba ta ubangiji subhanahu wata'ala shine sabani da rashin hadin kai rashin daidaita sahu ina haifar da rashin hadin kai tsakanin jama'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusawwunna suhufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum manzon Allah yake cewa wallahi lalle ne ku daidaita sahunku ko ku ki daidaitawa Allah ya saba tsakanin zukatanku ya saba tsakanin huskokinku kowa ya juya ma dan uwansa baya a wata riwaya aula yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko Allah ya saba tsakanin zukatanku ku ringa kiyayya da juna dan haka malamai suka ce wannan yana daga cikin mafi bayyanar dalilan da suke tabbatar da wajibcin daidaita sahu domin ita uquba ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake wajibi daidaita sahu kamar yadda yake a sunna bayani ya gabata shine za a hada kafadu a liƙa su su liƙi juna da juna ka hada kafadarka da ta dan uwanka ka hada dubdigenka da nashi kuma ka hada idan sau na kafarka wato da nashi wannan shine iya abin da yake wato kaifiyar yanda ake daidaita sahu kenan mutum ya hada kafadarsa da ta dan uwansa su liƙi da juna dubdigenka ka liƙa shi da na dan uwanka haka idan sau naka ya zamanto ya liƙi da na dan uwanka manzon Allah ya ce wala tadharu furujati lishaytan manzon Allah ya ce kar ku bar ma shaytani wata kafa ya zo ya kusu kamar yadda hadisi a ƙarshen baban hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa wato idan an bar wata kafa ba a tushe ta ba shaydanu sukan zo wato a sifar ƴaƴan tumakai waɗanda suke bakaki manzo Allah yace sai su zo suna kusuwa tsakanin sahu da sahu idan mutane ba su dinku da juna ba to kun bar ma shaydani mahalli zai zo domin ya bata zukatanku ya jefa muku wasi-wasi ku shagala ku manta ma da me kuke wanda shi mai sallah ana buƙatar ya dawo cikin hayyacinsa ya tattara tunaninsa ya san gaban waye kuma ya san da cewa da waye yake ganawa to bara ma shaytani irin wannan mahalli yakan zo ya kutsu ya jefa ma bayi tunani ya bata musu sallah
zamu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء متفق عليه وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه المراد بالأذانين الأذان والإقامة ما لم الله يجيك أنسى نافتا وتوانم بابني واندك بياني كما دا أبن يزولك منزم الله صلى الله عليه وسلم na fadla ta sunnoni waɗanda suke tafi tare da salloli na fadla ma'ana salloli waɗanda suke na nafilfili waɗanda suke tafi tare da salloli na fadla wasu sukan kasance gabanin sallah ta fadla wasu ko sukan kasance bayanta sai ya ce wa bayani aqalliha da bayani game da mafi karancinta wa akmaliha da mafi cikarta wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su kenan tsaka-tsakiya wanda kar mu manta ya gabata yana daga cikin dalilai waɗanda suke nuna fadla ta nafila domin ita nafila da ita ce ake cike ma bawa giɓin abin da ya tawaya na farilla shi a ranar kiyama a hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawmal qiyamati min amalihi as-sala wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abinda za a ma bawa hisabi a kansa a cikin ranar kiyama game da ayyukansa manzon Allah yace ita ce sallah a cikin dukkan aikin da bawa yazo da shi a ranar kiyama farkon aikin da za a bincika a yi kididdiga a yi lissafi ita ce sallah wannan kenan abin da ya shafi haƙuƙuwa waɗanda suke na Allah wanda ke tsakanin shi da bayin shi kenan haƙuƙuwan Allah subhanahu wata'ala wanda ke kan bawa kenan farkon aikin da Allah zai bincika ya ma bawa hisabi lissafi da kididdiga a kan shi ya cika shi ko bai cika ba a ranar kiyama ita ce sallah amma abin da ya shafi tsakanin bayi junansu da juna farkon abin da za a yi hisabi za a yi sakayya a kan shi wato shine abin da ya shafi jini kamar yadda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yake cewa fa in salahat faqad aflaha wa anja, in har ita sallar an same ta ta inganta, mutum ya zo da ita cikakka, manzon Allah yace to tabbas wannan mutum ya rabauta ya ci nasara, ma'ana ya dace da gidan aljanna. Manzon Allah sai yace wa in fasadat, idan ku an samu sallah ta baci bata cika ba ya tauye ta, faqad khaba wa khasira, manzon Allah yace tabbas wato ya tabi ya dada tabewa, ma'ana ya halaka. Manzon Allah sai yace fa in intaqasa min faridatihi shay'an, in har ya tauye wani abu daga cikin farillarsa, qala rabbu azza wa jal, ubangiji mai girma da daukaka sai ya faɗa ga mala'ikunsa sai ya ce unzuru hal li 'abdi min taqawwu, ku je ku diba ku bincika shin bawana yana da nafilfili, yana da wata nafila. Manzo Allah ya ce in har an samu yana da nafila, fa yukammalu biha man taqasa min al-farida, da wannan sallar shi ta nafila, manzo Allah ya ce da ita za a cike masa gibin abin da ya tawaya wato na farillar shi. Kaga wannan yana nuna mana fadala ta salloli waɗanda suke na nafilfili, domin da su ne za a cike ma bawa abin da ya tawaya wato na farillar shi a ranar kiyama. To shine anan malam yayi babi na musamman wanda ke nuna mana fadala ta sunnoni waɗanda suke masu biyar wato sallah ta farilla, ma'ana waɗanda suke tafe da salloli waɗanda suke na farilla, kenan salloli waɗanda suke na nafilfili wanda ake kiransu ar-rawatib. Shine malam sai yace da bayani game da mafi karancinta da mafi cikarta kuma da abin da ke tsakanin su kenan tsaka-tsakiya. To shine malam ya zo da hadisin ummul mu'minin, uwar mu'minai, domin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko matsayin uwaye suke ga mu'minai, kamar yadda nassi na alqur'ani ya tabbatar mana annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum, ash-shahid wa azwajuhu ummahatuhum, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uwaye ne ga mu'minai. To shine yace an ummul mu'minina, wato daga uwar mu'minai ummi habiba, ita ce ummu habiba kinayar ta kenan, sunanta kwa shine Ramla diyar Abu Sufyan, Allah ya kara musu yadda, da ita da mahaifinta gaba ɗayan su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin Abu Sufyan ya musulunta a shekarar da aka ci Makka da yaki. Take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, ma min abdin muslim, manzon Allah yana cewa babu bawa musulmi, yusalli lillahi lillahi ta'ala kulla yawmin 12 raka'atan taqawwu an ghayri al-farida, babu bawa musulmi wanda zai sallaci sallah raka'a 12 a kowane yini, amma taqawwu an zamantu salloli ne waɗanda suke na nafila kenan na neman lada, ghayr al-farida tace ba, manzo Allah yace ba farilla ba, illa banallahu lahu baitan fil janna, face sai Allah ya gina masa gida na musamman a aljanna, aw illa buniya lahu baitun fil janna, face sai an gina masa gida na musamman a aljanna. A wata riwaya shine take cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, duk wanda ya kiyaye akan yin nafila raka'a 12 a tsawon yini da dare, to sakamakon sa Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Dan haka ita irin wannan nafilfili waɗanda ake kiransu ar-rawatib, su ake mutum ya nace akan su, ba kai yau ba gobe ka ki, lalle koda wa an waye gari wata rana ba kai ba wani al'amari ya gitta maka, to wannan ba laifi bane, amma so ake mutum ya nace, domin shi aiki na alkhairi abinda Allah ya fi so mutum ya nace ya dawwama akan aikin yau da gobe, ko mun kankantar shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, mafi soyuwar ayyuka a gun Allah subhanahu wa ta'ala mafi dawwama ko mun kankantar aiki ko kuma ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alaihi al'abd wa in qalla aw kama qala. Aikin da Allah ya fi so shine aikin da bawa ya dawwama a kansa ko mun kankantar aikin, kai yau kai gobe kai jibi kai gata, shi Allah ya fi so da kai mai yawa yau gobe ka watsar ka kasa yi. To dan haka shi waccan riwaya sai take cewa manzo Allah yake cewa man hafaza, ma'ana wanda ya kiyaye. Me ake nihi da kiyayewa? Mutum ya nace ya dawwama akan wannan aiki. To shine a wannan riwaya manzo Allah yake cewa ma min abdin muslim, babu wato bawa musulmi yusalli lillahi ta'ala, da zai yi sallah saboda Allah tabaraka wa ta'ala, kulla yawmin, a kowane yini, sunatai asharata raka'a, wato raka'a 12 taqawwu'an na nafila ghairal farida, ba farilla ba, illa banallahu lahu baitan fil janna, face sai Allah ya gina masa gida na musamman a aljanna, aw illa buniya lahu baitun fil janna, ko kuma manzon Allah abinda ya faɗa face sai an gina masa gida na musamman a aljanna, kenan mabni lil majhul, face sai an gina masa gida na musamman a aljanna. Ba bambanci tsakanin riwayar illa banallahu lahu baitan fil janna ko kuma illa buniya lahu baitun fil janna, can fi'il wa fa'il, wane ne ke gina ma bawa gida a aljanna? Shine Ubangiji subhanahu wata'ala. Illa banallahu lahu baitan fil janna, haka da yace illa buniya lahu baitun fil janna, face sai an gina masa gida na musamman a aljanna. الامام مسلم يرويتو wannan hadisi, al-imam Tirmidhi Allah ya ji kansa ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa as-sunan da dangane ingantacce ya dada a cikin riwaya maza Allah sai yake cewa arba'an qabla az-zuhr wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isha wa raka'ataini qabla al-fajr au kama qala. Manzo Allah sai ya ce raka'a hudu gabanin az-zahr, biyu bayan gama az-zahr, biyu bayan magriba, biyu bayan isha, biyu kuma gabanin sallar asuba. Idan ka dauka ga hudu gabanin az-zahr, ga biyu bayan ta, in an hada nawa kenan? 6. Ga biyu bayan magriba, in mun hada nawa? 8. Ga biyu bayan isha, in an hada sun zama 10. Ga biyu gabanin sallar asuba, wanda ake kiran su raka'atul fajr, in ka jumulce kenan an samu 12 kenan, kamar yanda anan yace yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sunatai asharata raka'at, da zai sallaci raka'a 12 saboda Allah, wato a cikin yinin sa kenan anan, fi kulla yawmin kenan wa layla, yini da dare, domin akan ambaci yini kenan ana nihi yini da dare, ko kuma a ambaci dare ana nihi da yini, domin ita sallah sallar az-zahr ko kuma ce sallar asuba da sallar az-zahr da sallar al-asr, waɗannan salloli ne na yini. Idan ka dauki magriba da isha, waɗannan su salloli ne waɗanda suke na dare. Kamar yadda bayani ya gabata, shi yini yana farawa ne daga ketowar alfijir zuwa fadawar rana, ita ku sallar asuba lokacin ta na shiga da zaran alfijir ya keto, kaga kenan tana daga cikin sallolin yini. To haka az-zahr, haka al-asr, salloli ne na yini kenan, salloli waɗanda suke na dare, magriba da isha, domin shi dare yana farawa ne da zaran wato rana ta fada. Don haka nan da yace yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin, kenan sai ka kaddaro cewa wa lailatin, kenan a tsawon yini da dare, raka'a 12 waɗanda suke na nafila ba na farilla ba, sakamakon sa Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Kenan riwaya ta al-Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa wanda aka samu ziyada, sai ta nuna mana wannan raka'o'i 12 ga mahallinsu, kenan arba'an qabla az-zuhr, raka'a 4 gabanin az-zahr, wa raka'ataini ba'daha, biyu bayan gama az-zahr, wa raka'ataini ba'da al-maghrib, biyu bayan magriba, wa raka'ataini ba'da al-isha, biyu bayan isha, wa raka'ataini qabla as-subhi, ko kuma kace qabla al-fajr, da raka'o'i biyu wato gabanin sallar asuba. To dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana fadla ta salloli waɗanda suke na nafila, waɗanda suke masu biyar, waɗanda suke tafa da salloli na farilla, sakamakon duk wanda ya kiyaye su ya nace a kansu, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gina masa gida na musamman a aljanna. Haka akwai hadisi wanda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito za mu iske shi, wanda yake nuna cewa huda ake yi kenan gabanin azhar, kuma sannan wannan hadisi kenan yana fa'idantar da mu cewa wato ita aljanna akan rayar da ita gabayi a bisa gwalgwadon ayyukansu. Gwalgwadon ayyuka shine gwalgwadon abin da ke rayar da aljanna a yi gine-gine a ginata, kamar yadda hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama sun zo akan cewa ayyuka na bayi su ne sababin wato rayar da aljanna. Kaga a nan duk wanda ya kiyaye za a gina masa gida na musamman a aljanna, to wanda bai yi ba a gina masa, ba za a gina masa ba, kenan tana nan hili ne ba a gina ba. Amma in bawa ya kiyaye ki kenan za a gina masa gida na musamman a aljanna, kenan an rayar da ita. Kenan wannan hadisi yana nuna mana ita aljanna akan rayar da ita a yi gine-gine, kenan a kan gwalgwadon ayyukan da bayi suke aikatawa na ƙwarai. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama raka'ataini qabla az-zuhri wa raka'ataini ba'daha. Abdullahi dan Umar yake cewa na sallaci raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qabla az-zuhri, yace gabanin az-zuhr na yi nafila raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin az-zuhr. Sai ya ce wa raka'ataini ba'daha, kuma raka'a biyu wato bayan az-zuhr. Sai ya ce wa raka'ataini ba'da al-jumu'a, da raka'a biyu wato bayan gama sallar jumu'a. Sai ya ce wa raka'ataini ba'da al-maghrib, kuma da raka'a biyu bayan magriba. Sai ya ce wa raka'ataini ba'da al-isha, da kuma raka'a biyu bayan sallar isha. Ya ce wannan duka nayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan raka'a nawa muka samu? Goma muka samu, biyu gabanin az-zuhr, biyu bayan az-zuhr, biyu bayan sallar jumu'a, biyu bayan sallah ta magariba, biyu bayan sallar isha, goma kenan. A wata riwaya Ibn Umar yana cewa hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ashara raka'ati, yace na kiyaye raka'a goma wato game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda manzon Allah yake yi yana ce a kansa. Ibn Umar sai yake cewa raka'ataini qabla az-zuhr, manzon Allah yakan yi biyu gabanin az-zuhr. Sai yace wa raka'ataini ba'daha, kuma yakan yi biyu bayan az-zuhr. Sai yace wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi, yakan yi raka'a biyu bayan magriba amma a gidan shi yake, a gida yake yi ba a masallaci ba. Sannan yace wa raka'ataini ba'da al-isha'i fi baiti, kuma yakan yi raka'a biyu bayan isha suma a gida. Sai yace wa raka'ataini qabla as-subhi, da raka'a biyu wato bayan wannan gabanin sallar asuba. Wannan riwaya haka ta zo daga Abdullahi dan Umar, ya kiyaye mana waɗannan raka'o'i goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Kenan anan bambancin da aka samu da wancan hadisi na Ummu Habiba, kenan yakan yi raka'a biyu wato gabanin az-zuhr. Sabani cewa a riwayar ta kenan wadda al-Imam Tirmidhi ya zo da ita, wanda aka samu ziyada, hudu manzon Allah yake yi gabanin az-zuhr. Kuma kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda za mu iske hadisi, take cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya barin yin raka'a hudu gabanin az-zuhr da raka'a biyu gabanin sallar asuba, ita ce raka'atul fajr. kuma za mu iske hadisin Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda, shi ma hadisi ne mai zaman kansa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya kiyaye akan yin raka'a hudu gabanin azhar, hudu bayan azhar, Allah zai haramta ma wuta cin namansa a ranar kiyama. To dan haka dai idan kana so ka samu fadlar waccan 12 kenan gabanin azhar nawa zaka yi? Hudu zaka yi. Kamar yadda yake cikin hadisin Aisha, baya barin raka'a hudu gabanin azhar, kenan sai kai hudu gabanin azhar, bayan azhar kai biyu, bayan magariba kai biyu, amma waɗannan biyu na bayan magariba in so samu ne a inda suka fi dacewa shine mutum yayi a gida, kamar yadda shi Ibn Umar yake cewa wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baytihi, manzo Allah yakan yi raka'a biyu bayan magariba amma a gida yake. Tare da cewa akwai hadisi wanda yazo wanda aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yaga wasu suna nafila bayan magariba, sai yake cewa waɗannan salloli ne waɗanda suke na gida. To anan dayawa daga cikin malamai suka ce wannan yana nuna cewa inda suka fi dacewa a yi su shine a gida, amma ba yana nuna cewa ba a yi su ba a masallaci. Ina nan in har mutum ya san wato ba zai koma gida, wani uzuri zai tsare shi, to yana iya yi a masallaci kenan bayan an gama magariba yayi wannan raka'a. Amma inda suka fi dacewa shine a gida, kamar yadda wasu malamai ko sun tafi akan cewa a wannan hadisi kawai yana nuna a masallaci ba a yin su sai dai a gida waɗannan raka'a na bayan magariba, tare da cewa abinda hadisi yake karantarwa kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka tafi cewa a gida ne suka fi dacewa, amma ba yana nuna cewa ba za a yi su ba nan. To shine yace wa raka'ataini ba'da al-maghribi, sai yace fi baytihi, a gidansa kenan manzo Allah yakan yi raka'a biyu bayan magariba. Sai tace kuma sai yace wa raka'ataini ba'da al-isha'i fi baytihi, kuma yakan yi raka'a biyu bayan gama sallar isha su ma a gida manzo Allah yake yi su. Sannan wa raka'ataini qabla as-subh, wato da raka'a biyu gabanin sallar asuba kenan. Dan haka a takaice wannan hadisi na Ibn Umar Allah ya kara masa yadda kenan yana nuna mana waɗannan raka'o'i goma sha wani goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi ibn Mugaffal Allah ya kara masa yadda na faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa baina kulli adhanaini salatu, baina kulli adhanaini salatu, sai da manzo Allah ya maimaita su cewa yake tsakanin dukkan kiran sallah biyu, manzo Allah ya ce akwai sallah ta musamman, ma'ana sallah ta nafila, tsakanin dukkan kiran sallah biyu manzo Allah ya ce akwai sallah ta nafila, sai da ya maimaita su uku, a karo na uku sai ya ce liman sha'a, amma ga wanda ya so, ga wanda ya so kenan mutumin da ya ga dama. A takaice me ake nihi da al-adhanain, kamar yadda malam ya faɗa al-muradu bil adhanain al-adhan wal iqama, abinda ake nihi kiran sallah da tare iqama, domin ita ma iqama ana kiranta al-adhan, wanda in aka ce al-adhan sanarwa game da shigar lokacin sallah da wasu kalimomi waɗanda suke kebantattu, al-i'lamu bi dukuli waqti as-salati bi alfazin makhsusa, sanarwa game da shigowar lokacin sallah wato da wasu lafuzza waɗanda suke kebantattu, shine ake nihi da kiran sallah. To ita ma iqama ana kiranta al-adhan, domin sanarwa ce, domin cewa sallah ta tabbata kenan an tsaye da sallah, ma'ana lokacin ta yayi. To dan haka ake kiran iqama, ake kiranta al-adhan, kamar yadda anan da yace baina kulli adhanaini, kenan tsakanin kiran sallah da ta da iqama manzo Allah yace akwai sallah. A karo na uku sai yace liman sha'a, ga wanda ya so, wanda wannan gaba ita ce ta sarrafa wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wajibci zuwa wato mustahabbanci. Kenan
tsakanin kowace kiran sallah da ta da iqama, tsakanin kowane kiran sallah da ta da iqama salatun, akwai wata sallah ta musamman akan, akwai wata sallah ta musamman akan. Wannan ko umarni gace daga cikin siyagul wujub, kenan me ya kautar da wannan umarni daga wajibci zuwa mustahabbanci da manzo Allah ya ce liman sha'a ga wanda yake. Haka a wani hadisi na Abdullahi ibn Mughaffal da manzo Allah yake cewa sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, qala fi thalitha liman sha'a karahiyata an yattakiza an-nasu sunnah. Manzo Allah yace ku yi sallah gabanin magarba, ku yi sallah gabanin magarba, ku yi sallah gabanin magarba sai da maimaita su. A karo na uku sai yace ga wanda ya so, wanda ya so kafin a yi sallah ta magarba, wato ya tashi yayi nafila, ya tashi yayi nafila a kadan yayi raka'a. A karo na uku sai manzo Allah yace ga wanda ya so. Idan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana kenan tsakanin kowace kowane kiran sallah da ta da iqama, to akwai sallah ta musamman. In dai an yi kiran sallah kafin limami ya zo a ta da iqama, to an sunnanta mana yin sallah ta nafila. Yin wannan nafila sunna ce wadda take mai zaman kanta. Kenan bayan gama kiran sallah kafin a ta da iqama, mutum ya tashi yayi nafila a kadan mutum yayi raka'a. Kenan ita ma sunna ce wadda take mai zaman kanta. Babu ta'kidi raka'atai sunnati subh. An Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini qabla al-ghada. Rawahu al-Bukhari. وعنها رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا فشغلت عائشة رضي الله عنها بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا. فقام بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة رضي الله عنها شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبقى عليه بالخروج. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. رواه أبو داود بإسناد حسن. وتوانم بابني واندكي بياني غمدا وتكرففا ركعوي ودندسكي نسنر أصبع معنا ركعة الفجر دقا چكين سنولي ننافلة. Wato ita raka'atul fajr, wannan raka'atul fajr tana da ƙarfin gaske, ma'ana tana da matukar muhimmanci. Shine annabi malam yazo da hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana la yadau arba'an qabla adh-dhuhr. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya bar raka'a hudu gabanin azhar. Kenan cewa baya bari, kenan me zamu fahimta? Ya nace akan su yau da gobe. La yadau arba'an qabla adh-dhuhr, baya barin raka'a hudu gabanin asar. Sai ta ce wa raka'ataini qabla al-ghada,
wato da raka'a biyu gabanin sallar asuba. Wannan suna ne daga cikinta, sunayenta in ma ka ce salatul subh ko ka ce salatul fajr ko ka ce salatul gada, duka sunayenta ne. Shine ta ce wa raka'ataini qablal gada, wato da raka'a biyu gabanin sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya ba. Dan haka a takaice wannan yana nuna mana muhimmancin raka'atul fajr, domin anan Aisha tana tabbatar mana manzon Allah ya nace akan ta yau da gobe baya ba. Kenan dan haka wannan kuma yana nuna mana kenan wannan sunna ta sallar azhar ar-ratiba, kenan in ma mutum yayi hudu gabanin azhar ko kuma yayi biyu gabanin azhar, kamar yadda yake cikin hadisin Ibnu Umar, shi ya kiyaye abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi gabanin azhar raka'a biyu yake. A hadisin Ummu Habiba ita kuma ta kiyaye cewa yana yin hudu gabanin azhar. Aisha ita ma ta kiyaye abinda yake yi gabanin azhar raka'a hudu. Kenan dan haka kenan sunnar ta gidduku, kenan wani lokaci mutum yayi biyu gabanin azhar, wani lokaci kuma yayi hudu gabanin azhar. Kenan in kana so ka shiga karkashin waccan sha biyu, kenan gabanin azhar hudu zaka rinda yi. Sannan hadisi na gaba, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lam yakuni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi zamantu ba akan wani abu na nafilfili mafi tsananin bibiya da kiyayewa tace sama da rak'atul fajr. Ma'ana duk a cikin salloli na nafila tace babu sallar da manzon Allah yake bibiyar ta yake nacewa akan ta tace sama da sallar wannan rak'atul fajr. Kenan kaga wannan yana nuna mana wato matukar muhimmancin ta, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barinta. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, ko yana cikin bulaguro raka'atul fajr manzon Allah baya barinta balantana a cikin hali wanda yake na zaman gida. Shine anan tace lam yakuni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atay al-fajr. Tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi zamantu ba akan wani abu na nafilfili mafi tsananin bibiya da nacewa tace sama da raka'o'in al-fajr. Sannan hadisi na gaba, Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa raka'atul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. Manzon Allah yace raka'o'in al-fajr biyu da ake yi gabanin sallar asuba wato sun fi duniya da abin da ke cikinta gaba daya. Da a ce duniya da abin da ke cikinta gaba daya naka ne ka rasa raka'atul fajr, an gane ko? Wato abin da muke so, da a ce ka rasa raka'atul fajr gara a ce ka rasa duniya da abin da ke cikinta gaba daya. Da a ce raka'atul fajr mutum ya rasa ta, ku gara a ce yayi asarar duniya da abin da yake cikin ta gaba ɗaya. Me yasa? Saboda ta fita alkhairi ita raka'atul fajr. Shine yace raka'atul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. Raka'o'i biyu da ake yi gabanin sallar asuba manzo Allah yace sun fi duniya da abin da yake cikin ta kima a gun Allah subhanahu wataala. Riwaya ce ta Imam Muslim, a wata riwaya manzo Allah na faɗa cewa lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an. Manzo Allah yace waɗannan raka'o'i biyu wanda ake yi gabanin sallar asuba, manzo Allah yace wallahi su na fi so game da duniya da gaba ɗayanta. Da a ce an bani duniya gaba ɗayanta, a ce na rashi raka'atul fajr, manzo Allah yace gara a bani raka'atul fajr da a bani duniya gaba ɗayanta da abin da yake cikinta. Kaga wannan hadisi yana nuna mana fadlarta da muhimmancinta a gun Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yana daga cikin abin da yake ƙara nuna muhimmancin ta. Duk daga cikin nafilfili ita ce nafilar da ake ramuwarta, ana ramata. Misali yanzu idan mutum aka wayi gari alfijir ya keto, bai samu bai ta aka ta da sallar asuba, to zai shiga yin sallar asuba. In an gama sallar asuba kai tsaye yana iya tashi ya ramata. Dama ta biyu yakan iya bari bayan rana ta hudu ta ɗan ɗaukaka sannan ya rama ta. kamar yadda kowanne hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan iya rama ta bayan gaba sallar asuba, kamar yadda wata rana an gaba sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wani yana sallah, da ya gama sai manzon Allah yake tambayar shi wace sallah ce kake yi, sai ya ce ya rasulullahi raka'o'i biyu ne da ake yi gabanin sallar asuba suka kuce mu su ne na rama su a yanzu, manzon Allah bai tanka masa ba, wanda wannan ana kiranta sunna ta taririya, duk abinda aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai bai yi musu ba to tamkar ya ce a ci gaba da yi ne. Hadisin yana cikin sunan Ibn Majah, wannan yana tabbatar da halaccin rama raka'atul fajr kai tsaye bayan gaba sallar asuba, dama ta biyu bayan hudowar rana ta dan daukaka, wanda akwai hadisi daga Ibn Umar Allah ya kara masa yadda akan haka. Kuma Allah yana daga cikin abin da ke nuna mana cewa in dai kawai gari ma'ana kama kara to in ka tashi sai ka yi ta sannan za ka yi sallar asuba ko da rana ta hudu, kamar yadda yake cikin hadisi wanda bacci ya dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa lokacin suna cikin tafiya da aka yada zango a wani dawa a cikin dare domin a yi rurrumi, shine bacci wanda yake na ƙarshen dare. Manzon Allah sai ya wakilta Bilal cewa ya kiyaye musu ketowar alfijir. Bilal ya yi nafilfilinsa ya gama sai ya jingina da taguwarsa ya fuskanci alƙibla, ya fuskanci gabas da za mu ce yana kiwon ketowar alfijir. Shaidani sai ya zo yana daddaba Bilal, bacci sai ya ɗauke Bilal da shi Bilal ɗin da aka wakilta cewa ya kiyaye ma jama'a ketowar alfijir, da shi shugaban tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan tawagar da ke tare da shi, babu abin da ya farkar da su illa gumin rana, rana ta hudu zafinta ya buge su shine ya farkar da su. Umar ya taso a furgice zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya tashi sai ya ce ma jama'a maza alauta a yi gaba a ketare wannan gari domin akwai shaidani a cikin shi. Da aka ketare wannan kwari aka yi arwalla, manzon Allah ya sa aka yi kiran sallah a kan cewa rana ta hudu. Da aka yi kiran sallah suka yi raka'atul fajr kamar yadda yake cikin hadisin, sannan ya sa aka tada iqama aka sallaci sallar asuba. Wannan hadisi yana nuna kenan idan mutum ya makara sai ya yi raka'atul fajr sannan zai yi sallar asuba. Sabani ga malikiya suka ce idan mutum ya makara sai ya yi sallar asuba sannan zai sallaci raka'atul fajr. Menene hujjarsu? Suka ce sallar asuba farilla ce, ita kuma raka'atul fajr sunna ce, kenan farilla ita za a gabatar akan sunna. To dan haka wannan kiyasi nasu ya ci karo da wannan nasu, gaya akan rana ta hudu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya raka'atul fajr sannan ya sallaci sallar asuba. Wannan dai yana ƙara nuna mana muhimmancin ta. Sannan hadisi na gaba, wato hadisin Abu Abdullahi shine Bilal, Allah ya kara masa yadda mai kiran sallah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan wata martaba ce yake da ita wanda wasu daga cikin sahabbai ba su samu ba, shine ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda da shi da Abdullahi ibn Ummi Maktum sune ladannai guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai Bilal kenan shine lamba daya, lamba na farko kenan. Sai ya ce annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Bilal, li yu'zinahu bi salati al-ghada, domin ya sanar da shi cewa lokacin sallar asuba yayi, domin in Bilal yayi kiran sallah shi a farko yake yin kiran sallah, shi kuma Ibn Ummi Maktum sai in al-fijr ya keto yake kiran sallah. To shi in an yi wannan kiran sallah, Bilal sai ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gida ya sanar da shi domin cewa ya fito lokacin sallah yayi. Bilal ya tafi ya tako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi cewa lokaci yayi ya fito ayi sallah. Fa shagalat Aishatu Bilal bi amrin sa'alatuhu an Aisha, Allah ya kara mata yadda, sai ta tsaye da Bilal take masa tambaya game da wani al'amari, ta dauke masa lokaci hatta asbaha jiddan, har sai da gari ya waye kwarai,
ita ta tsida shi tana masa wani zance, tana tambaye shi game da wani al'amari. Bilal ya tsaya yana sauraron me Aisha za ta azancin da Aisha take masa, har sai da wato gari ya waye sosai. A lokacin nan Bilal sai ya tsaya ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lokacin sallah ya ringa bibiyar sanarwa yana maimaitawa. Falam ya kharuj Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fito ba sai da aka dan dau lokaci. Falamma kharaja, lokacin da ya fito sallah bin nas, yayi sallah da jama'a, da aka gama sallah fa akbarahu, shi Bilal sai yake ba manzon Allah labarin cewa anna Aisha ta shagalatu bi amrin sa'alatu anhu, Aisha ce ta shagaltar da shi game da wani al'amari da take yi masa tambaya, dan haka yayi lattin zawwa ya sanar da manzon Allah cewa lokaci yayi, hatta asbaha jiddan, har sai da gari ya waye sai. Wa annahu abqa alaihi bil khuruj, shi kuma manzon Allah sai ya ba Bilal labarin jinkirin da yayi bayan Bilal ya sanar da shi, shi ma manzon Allah sai ya dan jinkiri bai fito ba. To manzon Allah sai yake ba Bilal labarin sababin abin da yasa shi ma yayi jinkirin fitowa, shine yace faqala, yani annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya fada ga Bilal sai yace inni kuntu raka'atu raka'atayn fajr, bayan ka sanar da ni wannan dan jinkiri da na samu ban fito ba a kai tsaye, manzon Allah yace raka'atul fajr ce ne. Bilal sai ya ce ya Rasulullah innaka asbahta jiddan, ya Rasulullah ka waye gari, gari ya waye kwarai, ka tsaya kai raka'atul fajr. Kenan anan da manzon Allah yake ba Bilal hamzarin abin da yasa bai fito ba kai tsaye bayan shi Bilal ya sanar da shi, manzon Allah ya nuna masa cewa raka'atul fajr ce ne. Shi kuma Bilal sai ya ce ya Rasulullah ka tsaya kai raka'atul fajr kuma alhali gari ya waye kwarai, manzon Allah sai ya ce masa law asbahatu aktsara mimma asbahatu, manzon Allah ya ce wallahi inda zan wayi gari sama da yanda na wayi gari a yau, a ce zan hantsi sosai ba'ana gari ya wayi kwarai, manzon Allah ya ce la raka'atu huma, ya ce wallahi ba zan fito ba sai na yi su, wa ahsantu huma, manzon Allah ya ce kuma sai na kyautata su, wa ajmaltu huma, manzon Allah ya ce sai na kawatar da su, sai na tsaya na yi su da kyau sannan zan fito koda gari zai waye ko mun waye wanda. To kaga wannan yana nuna mana matukar muhimmancin raka'atul fajr, ga ya fa akan cewa gari ya waye kwarai Bilal ya sanar da shi, amma duk da wannan cewa gari ya waye sosai, manzon Allah ya yi fitowa sai da yi su sannan ya fito. Kuma wannan yana nuna mana yana daga cikin sunna, duk da cewa zamu iske abinda yake sunna an so ita raka'atul fajr mutum ya yi ta a gida sannan ya zo masallaci, wanda in ya yi ta a gida ya zo masallaci iya abinda zai yi kawai sai ya yi tahiyatul masjid ya zauna, in ko bai samu wayin ta a gida in ya zo masallaci to ita zai yi, ba zai shagala da tahiyatul masjid ba, sai raka'atul fajr in ya so ya zauna ya jira libari. Al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da dangane wato ingantacce, nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.